Jimana, say a guy. Kenya on ba ta fiya bane dawowa ne Kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne Kenya on ba ta fiya bane dawowa ne Kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne Lallai kana yau Jama'a suka ce min Lallai kana yau Gayu ne suka ce min Lallai kana yau Baby can ta ce min Lallai kana yau Wai da mutun na bude kofa na shiga mota Bayan direba ya anshi boza kan tafiya ta tabbata da addu'a na kan soma domin sai da rai akan ci oba ya rabbi gatan yara da manya makiyayin mu da dare safe rana da yamma sa'in da muke tafiye tafiye ka kiyaye mana hanya gotta get there don't care in bar iyaye na da anya da kiran abokai na a waya duk don su sanya dan shine daya daga cikin muhimmancin ku sanya bari duk wani barawo kar ya gamu kuma wani tafiyan da muka yi mu kai da ranmu amen babu abin da zan ce sai dai amen don coming ma in tambaya uba na yana min kyawawan abubuwa kamar bari na da rai da sama mun batutuwa na fada wanda dan adam bai tada mun a kunnuwa in daka ta su din suwa kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne kenya on ba tafiya bane dawowa ne kenya on Yatin man can ta ce mun Lallai kana yau Da tijon nan ya ce mun Lallai kana yau Malam Hassan ya ce mun Lallai kana yau Komin nisan garin ku ku shirya dan muna zuwa Gara mu gaji mu huta mu tashi da mu hakura Dan da hutu ainin bayan mun samu babu takura Ga ayawo ku cewa gayu su taru fa Ga wuta to mai sai hana casin mu faruwa Yatin ma ta tana mun fa In samu gata a rayuwa ta Da nace amin sai naga ko ina babu rata Kuma karya ne rashin arziki ya samu sata In har na taba karaya a da yau da liver na dawo Wasika na kawo sakon da ya kunsa shine yanzu da riba a yawo Tunda kunnuwa na taimakawa basiran makaho Malam in ka sani kiwiya sai ka diba wa yaro Kamika a baho domin sai iska na kadawa ake shika da daro abun ka shaidi bana hira da tabo Kenya on ba tafiya bane dawowa ne Kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne Kenya on ba tafiya bane dawowa ne Kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne Lallai kana yau aboki na yace mini Lallai kana yau kawata tace mini Lallai kana yau Mabiya na suka ce mini Lallai kana yau On my way to a destination where my destiny leads I've seen so many nights with my eyes open Survival warfare, no man alive is resting in peace Trying to make something real out of all the lies spoken Naga no, naga biyaya, naga so, naga kiyaya I've seen love and hate, I've seen carving straight I've seen flop and great, I've seen lords and slaves I've seen the highs and lows, I've seen the ties and toes Malam barganin ina ta hada zufa sai na kai inda ba wanda ya taba zuwa Biye da jirgi da radio, ciki a titi da stereo Daba daba daban daban tasha tasha a can da nan mun san hanyar ba kyau amma daga kafa a lambaran Always on the road na saba da gargada a cin Boris ya fi kyau in ka caba a jarkasa na dawo lafiya ga saraba ku raba yau yau zan koma in ta kama ko da kafa mu gwada Kenya on ba tafiya bane dawowa ne Kenya on bayarwa da taruwa da kawowa ne Kenya on ba tafiya bane dawowa ne Kenya on Mutanen Bauchi suka ce mun Lallai kana yau Mutanen Arewa suka ce mun Lallai kana yau Duk Najeriya ma suka ce mun Lallai kana yau On the mix